Abinda ya dauki hankali a wannan dambarwa shine cewa a karon farko shi kanshi Senator Godswill Akpabio ne ya jagoranci zaman majalisar dattawa a lokacin da Natasha ta gabatar da takardan koken da ita da kanta ta sa hannu, wanda yin haka a zauren majalisar ya ba Akpabio daman yin bayani kan zargin kamar haka.
I would like to state clearly that at no time did I ever attempt any sexual harassment on the said distinguished Senator Akpabio Uduaghan or any other woman.
Anan, Senator Godswill Akpabio ne yake cewa wannan zargi da Senator Natasha ta yi masa ƙarya ce mara tushe, domin shi bai taɓa yi mata cin zarafi ba, kuma shi bai taɓa yi wa wata mace irin wannan cin zarafin da Natasha take faɗi ba. Akpabio ya ce yana girmama mata, domin yana da mata da ‘ya’yansa huɗu kuma dukkansu mata ne. Saboda haka shi bai ci zarafin kowa ba, kuma ba zai ci zarafin kowa ba. Bayan wannan zama da aka samu musayar yawo tsakanin Natasha da Akpabio, sai kwamitin kula da ɗa'a da jin koke-koke, ladabi da kare haƙƙoƙin 'yan majalisa ya gayyaci Senator Natasha domin ta yi wa kwamitin ƙarin bayani. Amma har ya zuwa ƙarfe 5 na yamma agogon Najeriya, Senator Natasha ta ƙi ta bayyana a gaban kwamitin, kamar yadda shugaban kwamitin kula da ɗa'a Senator Neda Imasuwe ya wa manema labarai bayani.
The petition she presented today is actually dead on arrival, and I say that because it runs contrary to order 40 subsection 4, that is senator, no senator may present to the Senate a petition signed by him or herself.
Imasuwe ya ce mun yi watsi da wannan takardan korafi da Senator Natasha ta kawo wa majalisa, domin bai bi ka'idojin da aka tanadar a cikin oda ta 40 karamin sashi na 4 na kundin tsarin mulkin majalisar dattawa ba. Imasuwe ya ce kundin tsarin mulkin majalisa ya nuna cewa babu wani senator da zai iya gabatar da takardar koke mai dauke da sa hannunsa da kansa. Saboda haka mun yi watsi da wannan takarda. Imasuwe ya ƙara da cewa tunda Natasha bata amsa gayyatar kwamitin ba, wannan kwamiti zai zauna ya nazari kan irin shawarwarin da 'yan majalisar dattawa za su bayar, sannan su miƙa rahoton su ga cikakkiyar majalisar dattawa a yau Alhamis. To sai dai tsohon 'yan majalisar dattawa daga jihar Kano, El Jibril Doguwa, ya kawo shawara cewa
ina ganin da cewar wannan abubuwan ya kamata a kawo ƙarshen su ta hanyar hikima da basira, ta hanyar hikima ta yadda su kansu 'yan majalisar za su zauna a tsanake su kulle kansu a cikin ɗaki, kamar yadda ake yi duk lokacin da wani abu ya taso, 'yan majalisa za su kori kowa daga gallery, a zauna a tattauna a ga da cewar abin da ya kamata a kawo ƙarshensa daga lokacin da aka gama wannan, kuma shikenan kowa ya gama. Amma wannan yanayin da aka shiga ba yanayi bane mai kyau.
Abin jira a gani shine shawarar da kwamitin kula da ɗa'a, jin koke-koke, ladabi da kare haƙƙoƙin 'yan majalisa zai kawo a gaban zauren majalisar dattawa, domin ladabtar da dukkan wanda aka samu da laifi a wannan dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.